الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عند حديث النبي لا متاش حديث كان حديثنا أكو أما كهم فار حديثنا أكو كما تمو مي شارع زواغا وسدق تكلا دبا نا neman ilimi wanda suke cikin hadisin Jibril, hadisin da aka sani da hadisin Jibril. Yana daga cikin ladubba lokacin da ake neman ilimi, ɗalibin ilimi ya kasance cikin nutsuwa, kamar yadda sahabbai suka kasance suna zama gaban Annabi alaihi salatu wassalam, wanda zo a cikin riwayoyi wa ka anna ala ru'usina at-tayr, in suka zamna kamar akan kanunsu akwai tsuntsaye. Tsuntsu ko baya zama sai inda ke da nutsuwa, inda motsi tsuntsu baya zama. Sa'annan yana daga cikin ladubba wanda hadisin yake karantar da mu na neman ilimi, mutum ya kasance cikin tsafta. Tsafta ba a ce ba abin kullum sabbin kaya, ana nihin dai wanda kayan da ke da kai ya kasance akwai tsafta a tare da su. Kan mutum ya zo ya hayyaci sauran mutanen, ya hana su ma zama da samun nutsuwa wajen neman ilimi, kamar yadda muka sani manzo alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya ci tafarnuwa kai ya kusance masallatan mu, saboda masallaci guri ne wanda ake son nutsuwa, guri ne wanda kuma mala'iku suna halarta, mala'iku kuma suna cutuwa da dukkan abin da ke cutar da ɗan adam. Haka yana daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan hadisin wanda suka shahi ladabi na neman ilimi, mutum a majalisi ya kusanto kai kasance baya, saboda kaga mala'ika Jibril wanda ya zo a cikin sifa ta mutum, sai da ya zo ya dangana gwiwoyin shiga gwiwoyin manzo alaihi salatu wassalam, ya ɗora hannayen shi a bisa cinyoyin shi. Sa'annan yana daga cikin fa'idodi mutum ya gaskata, fa'idodi na ladabi na neman ilimi, mutum ya gaskata dukkan abin da ke gaskiya ne. Kan mutum ya ce ana tattaunawa, gaskiya ta bayyana a gare shi, ya ce a'a, ya kihe akan nashi, ya kasance manhoshi shi ne bayyana addinin Allah, ba bayyana, ba ƙarfafa ra'ayin shi ta ko ta hanya ba. Nan mala'ika Jibril ya ce sadaqta. Haka yana daga cikin fa'idodi, abinda mutum bai sani ba kai yayi da awasanin shi, ya ce Allahu a'lam, kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud ya ce idza akhta al-alimu la adri usibat maqatilu, dukkan masani wanda bai iya cewa ban sani ba, ya ce to za a same shi ta makasa, kamar zai halaka kanshi. Malik, wanda kowa san wane ne Malik, da ka Malik an zo mai da tambayoyi wajen 70 ko 50, a cikinsu tambaya uku kadai ya ba da amsa, sauran da kai ce la adri. Wanda ya zo da tambayoyin tun daga Iraq ya ce haba imam, ya ce na zo daga wancan wa duniya, zan koma mi, zan ce ma mutane, ya ce ka ce ma Malik innan Malik ya ce la adri. La adri khalas nisful ilm, rabin ilimi ne, abinda baka sani ba ka ce baka sani ba. Duk yanda kake da ilimi, abubuwa da yawa suna nan wanda baka san su ba. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kenan kasancewa ka ce baka sani ba, wannan ba shi bai rage ka da komi, bal sai dai ya ɗaukaka ka. Sa'annan mutum ya san da cewa duka mas'ala da zai magana a kanta ta shari'a, kamar yadda littafin nan na Ibnul Qayyim ya yi bayani a kai, sinye ne kake a madadin Allah. Yanzu ko shugaban ƙasa aka kawo maka takarda aka ce gashi kai sinye a gurin shi, ina tsammani sai ka tsaya ka diba a kan me za ka yi sinye. To don haka wannan duka yana daga cikin ladubba wa'inda ya kamata mu kula da su. Sa'annan kuma abinda ba a hili yake ba, babu laihi daga cikin abin da hadisin yake karantar da mu hasashe kamar abubuwa waɗanda suke wannan wanda ke bada natijar dake da alaka da wannan abu na an tambaye shi game da alamomin sa'a an tambaye shi game da lokacin tashin kiyama manzo alaihi salatu wasallam yace bai sani ba amma sai abun ga ta hanyar alamomi alamomi waɗanda ke nuna abun don haka wannan hadisin yana cike da fa'idodi daga cikin fa'idodin hallau buga misali saboda fahimtar da mutane kaga nan manzo alaihi salatu wassalam kama hadisi na harku hadisin innamal a'mal binniyat manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada misali wanda ke kusantar da ma'anar haka musanda imani wajen ahlus sunna wal jama'a yana shiga cikin shi abinda zuciya ke kudurtewa kudurciya na da abinda harshe ke hoda da abinda gabbai ke aikata duka suna shiga cikin abinda ake kira da imani shi ya sanya masu imani ba sa matsayi guda imanin annabi da namu ba ɗaya ba imanin mu da imanin jibril ba ɗaya ba imani yana karuwa yana ragewa lokacin da mutum yake aikata ayyukan kwarai kasancewa ayyukan kwarai suna cikin imani imanin shi yana karuwa lokacin da yake miyagun ayyuka kasancewa sun ci karo da imani imanin shi yana raguwa kuma dalilai da ayoyi da hadisai waɗanda suke gwada karuwar aiki karuwar imani da raguwar shi suna da yawa ba sai mun tsaya a kansu ba don haka wannan hadisin kuma kamar yanda ake kiran fatihatul kitab da ummul kitab malamai suna kiran wannan hadisin jibril ummus sunna sai hadisi na gaba hadisi na uku wani yake tambaya wai da wannan amirul mu'minin fil hadith da ake cewa shin ya halatta a ce amirul mu'minin fil hadith ba matsala kamar yanda malamai da yawa manya-manya malaman hadisi da yawa an ce musu amirul mu'minin fil hadith yana daga cikin wanda aka ce ma amirul mu'minin al-imam al-bukhari shu'ba ibn al-hajjaj al-wasiti ibn hajar nawawi duka suna daga cikin wa'anda aka ma kirari da amirul mu'minin fil hadith me yake gwada yana gwada cewa sun kai mutuka a cikin sanin hadisi babu laihi a ce amirul mu'minin bal itlaqan amirul mu'minin ma bayan umar akwai wanda aka ma itlaqan amirul mu'min duk wanda yazo yana shugaban musulmi amirul mu'minin bal ina ga har yanzu akwai wanda ake ma itlaqan amirul mu'minin maghrib sarkin su amirul mu'minin suke mai kirarin da suke mai kenan
al hadith as-salis عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
حديثنا أبو عبد الرحمن Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma shi ruwaito shi yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzo alaihi salatu wassalam yana cewa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa buniyal islam ala khams an gina musulunci akan abubuwa gimshikai guda biyar kenan nan yana daga kyawun karantarwar manzo alaihi salatu wassalam ta yanda ya kamanta abin da ba a ganin shi da abin da ake ganin shi domin kusantar da ma'ana. Akwai mutane waɗanda in ba haka ka musu ba ba sa ganiya. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya baka musulunci kamar gini ne, kamar wannan gini wanda muke cikin shi. Gini yana yiwa babu gimshikai, kaga dole sai da gimshikai wanda suke rike wannan ginin. Amma kuma ba a nihin cewa ginin gaba ɗayan shi gimshikan ne. Gimshikan abun ga ginin yana komawa ga gimshikan ne. Akwai katanga, akwai abubuwa wanda suke mukammilat wanda suke cika ginin, wanda ke sa ginin yayi kyau. To an gina musulunci akan waɗannan abubuwan guda biyar. Nan an ambata su hasaba muhimmancin su. Ce shahadati alla ilaha illallah, shaida cewa babu wani abun bauta wanda ya cancanci bauta. Dole sai mutum ya sanya wannan kaidan. Dan yace babu abun bauta kenan, sai Allah kenan da abun bauta Allah ne. Dole sai ya ce da cancanta ko kuma da gaskiya. Saboda sauran duka na ƙarya ne. Sauran duka basu cancanci a bauta musu ba. Babu wani abun bauta wanda cancanci bauta in ba Allah ba. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Kuma shaida cewa Muhammad bawa ne na Allah. Kenan ba a ɗaukaka shi sama da matsayi na bauta. Bawa ko abin halitta babu wani matsayi da zai kai wanda yake ya wuce na bauta. Bal a gurare na kamala da ɗaukaka da izza da karamci, Allah yana siffanta shi da bauta. Subhanalladhi asra bi abdi. Kaga nan wannan a yanayi ne na abin ga girmamawa. Wannan alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, duka gurare ne na karramawa. Allah ya siffanta manzon shi da bauta. Kenan manzo sallallahu alaihi wasallam bawa ne kamar sauran bayi na Allah. Wa rasulu, amma ya sha bamban da sauran bayin, saboda shi an mishi wahayi, an turo mishi da saƙo. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Kenan ya sha bamban da sauran gamagarin mutane, saboda shi manzo ne, Allah ya turo shi da saƙo. Wayannan shaidodin guda biyu kamar yadda muka gabatar suna lazamtar juna. Dole sai mutum ya tabbatar da dukansu guda biyu. Na farko yana kore sanyawa Allah kishiya, wanda shi ne shirka. Idan an sanyawa Allah kishiya shi ne shirka, ƙaramin shirka ko babba. Na biyun kuma yana korewa manzo alaihi salatu wassalam kishiya halau a cikin matsayin shi. Saboda wanda zai zo da wani abu na bid'a, wannan daidai gwalgwunan yanda ya zo da wannan abun, daidai gwalgwunan yanda yake sanya kanshi a matsayin annabi. Saboda annabi ake ma wahayi ya isar, shi kuma ya ce ga wani abu wanda shi ma yana da kyau. Ya aka yi san yana da kyau? Ta hanyar wahayi ake sanin abin da yake da kyau. Dan me yasa raka'a takwas a sallar azhar ba ta da kyau? Dan wahayi bai gwada ba. Amma in ka diba a hankalce, ya yi wanda ya raka'a hudu yawan aiki go. Amma da ba shari'a ba haka annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba. Kenan in kana son ya kasance mai kyau wanda Allah zai karba, dole sai ka yi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya saba wa wanda ya zo da shi aikin banza ne. Wannan asalin kuma shi ne asalin da sauran asulan guda hudu ake gina su a kai. In babu wannan asalin, ko da mutum ya zo da sauran aikin banza ne, a ce ga mutum yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana hajji, yana abunga, amma bai yarda da na farkon ba, ko kuma ya yarda da la ilaha illallah amma bai yarda da rasulullah ba, wannan aikin banza ne yake. Dole sai ya zo da asalin, wanda wannan shi ne mabuɗi na shiga musulunci. Dukkan wanda bai zo da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ba, shi bai a cikin musulmi. Wa iqamis salah, abu na biyu bayan ya zo da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sai iqamis salah, tsaye da sallah. Tsaye da sallah ba yin sallah ba. Me ya tsaye da sallah? Shi ne ka yi sallah kamar yanda annabi yace ai sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya koyar sallu kama ra'aytumuni usalli qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wanda suke suna da khushu'i a cikin sallar su inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar salla tana hani salla wadda take hani daga alfasha da munkar saboda me yasa yau da sallolin mu da yawa ba sa hana mu dan yin aiki saboda ban ma yin su yanda manzo alaihi salatu wassalam ya karantar sallolin mu kamar gangar jiki ce gangar jiki ne wanda babu ruhi galibi illa man rahima rabbuk dan da kazo kace Allahu akbar ya kamata ka san menene kake ka san gaban wa kake tsaye ka san da kuma wannan matsayi ne wanda yake na girmama ka kai ne zaka abun ga samu daukaka da abun ga girma kasancewarka ka tsaya wannan gurin kuma da tawfikin Allah saboda akwai mutane da yawa da ba su samu wannan ba yanzu kai ka kaddara ma a wallahi almathalul a'la a kaddara a ce kai wajen president so biyar kake shiga kullun wajen president ha ya mutanen gari za su ganka babban mutum to kai yanzu Allah ya ce abun ga zai gana da kai so biyar wannan abun ga nafarilla kullun dole sai kun gana so biyar ku yi magana da Allah ka hodi Allah ya hodi kamar yanda yazo cikin hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya ruwaito wannan qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain ka hodi Allah ya hoda kenan kaga wannan abun ga matsayi ne na daukaka ya kamata da kace Allahu akbar kaman ta dukkan wani abu wanda ke karami ne kenan tsaye da sallah kamar yanda annabi alaihi salatu wasalam ya karantar ba yin sallah ba kamar yanda kaga dama ko tankurciya ko mutum yana sallah kanshi yana sama ko yana na taba gani wanda yana sallah yana kallon sama tabzi a hannun dama yana jan tabzi to kaga akwai taraqut kenan sallah tana da muhimmanci manzo alaihi salatu wasalam yace ita ce abu na harko ranar tashin kiyama daga cikin ayyuka idan aka ce ayyuka wanda mutum yake a aikace ba harkar aqida da imani ba abinda ake a aikace abu na harko da za a ma mutum hisabi akan shine sallah idan sallah ta kyautata abinda zai biyo baya annabi alaihi salatu wasalam yace zai zo da sauki idan sallah ta munana abinda zai biyo baya sai dai Allah gyara kuma sallah ita ce haske wadda anan rayuwarka ma za ta kasance maka haske cikin tahiyyarka na komawa ga mahalicinka hallo cikin kabarinka za ta kasance ma haske hallo gobe kiyama akan sirati za ta kasance ma haske kenan sallah ita ce abu na biyu wanda yake da muhimmanci daga cikin abun shikashikai na musulunci bayan tauhidi ita take biyowa wa ita'is salah wa ita'iz zakah da kuma bada zakka ga wanda zakka ta wajaba akan shi zakka ko ta duki da abun ga ta dabbobi da ta zinariya da dukkan abin da dai yake wajaba akan musulmi yahudda zakkashi kuma in ka diba danka abun ga ne me yake suna danka so ne dan kadan wanda mutum yake badawa wanda baya cutar da duke shi baya cutar da shi kuma yana amfanin su waɗanda za a ba a cikin dala wannan kashi biyu da rabi cikin ɗari kaga ɗan kaɗan ne sai kana da miliyon ɗari za ka ba da miliyon biyu da rabi ɗan kaɗan ne kuma wannan zai tsarkake maka dukiyarka daga cikin wasu kurakurai da za su iya shiga ciki wanda baka sani ba amma kurakurai na da gangan riba ko haram wannan asali gaba ɗaya duke dauda ce amma yan kurakurai wanda mutum zai yi wanda bai sani ba wasu abubuwa na shubuha sai duke abun ga khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha Allah ya ce ka dau daga cikin dukiyoyinsu zakka wadda zaka tsabtace dukiyoyinsu da wannan abun ga sadakar da aka hudda kuma wanda zai sa dukiyar ta yi tsafta kuma ta bunƙasa yana wannan shine abu na uku saboda amfanin shi amfani ne muta'addi kamar yadda malamai suke cewa a sauran musulmi suna amfana da shi wahajjil bait a cikin wannan riwaya wahajjil bait ya fara da wannan hajji ko ziyara ta daki dakin Allah ziyara dakin Allah wanda ake so guda a cikin rayuwa kamar yanda manzo alaihi salatu wasalam ya ce ayuhan nas inna Allah farada alaikum alhajj fa hujju sai wani ya ce a fi kulli amin ya rasulullah ta Allah ya farlanta muku hajji ku yi hajji ya ce ko ta shekara karshe manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ya ce abun ga ku tsaya inda aka tsaya da ku ya ce inda na ce eh da ta wajaba idan ta wajaba kuma ba za ku iya ba dan yanzu a ce duk shekara sai ka je haji kenan sai dai mutane su tsaya kusan makka in lokaci yayi su yi da isa kuma kaga kusan makka ba ta dauka kowa to wannan me yake suna wannan riwayar akan ta al-Imam al-Bukhari ya gina sahihin shi ya gabatar da kitabul hajj akan kitabus siyam amma Imam Muslim al-Imam Muslim ya gabatar da as-sawm kamar yanda yazo cikin riwayar amunga hadisin wanda wannan rawin ya tambayi Abdullah ibn Umar bayan ya ce wa hajj baitullah wa sawm ya ce la yace wa sawmi ramadan wa hajj baitullah yace hakaza samituhu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sawm azmi akan hajjul bait wannan ziyara dakin Allah idan aka ce dakin Allah kuma ba ana nihin daki kamar yanda a ce dakin Abdul Malik ba ana dangana shi ne abun ga zuwa ga Allah tashrifan kamar yanda aka ce naqatullah taguwa ta Allah ba wannan ba kamar abun ga me yake da suna ba idafa bace ta sifa ba yace wa sawmi ramadan da azumin watan ramadan mutun ya azumci watan ramadan idan watan ya isko shiraye yana cikin koshin lahiya baya cikin halin tahiya in mace ce ba ta cikin jini na wannan biki ko kuma jinin haila wannan su ne abubuwa guda biyar wa'anda aka gina musulunci akai rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin to wannan hadisin tana yawa mutun yace abin da ke cikin shi ya gabata a cikin hadisin jibril ya zamu ce idan aka mun itiradi da wannan irmu to 31 ne wannan hadisin ya zo cikin hadisin jibril duka ma'anar shi ko kuma akwai bambanci tsakanin shi da hadisin jibril qita'atun min hadithi jibril yo kenan ya kawo shi bidon ayi fa'ida duka abubuwan da ya zana suna can wayannan guda biyar kin duka suna can kamar yanda suke nan nan abin da yasa ya kawo shi mustaqillan saboda a can gurin babu bayanin cewa an gina musulunci a kansu an ce dai su ne musulunci amma nan gurin yana akwai bayanin buniyal islam an gina musulunci akan wayannan guda biyar kin kina akwai bambanci shi ya sanya ya kawo shi na an yaba da taqdim ta'khir duk da ke a cikin riwaya wanda muslim ya gina akan ta babu taqdim da ta'khir na akwai tambaya game da duka abinda saboda lokacin kan mu shiga hadisi wancan ba ma yi da shi ba to kenan mu tsaya da shi na ha hamu da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk